This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Laraba 3 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
A yau Talata, wata karamar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta bada rahoton cewa a karon farko an samu ɓullar cutar Zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka. Ministan harkokin wajen kasar Rasha, Sergey Lavrov, ya ce dakarun kasarsa ba za su janye da kai hare-hare a Siriya ba har sai an kawar da kungiyoyin 'yan ta'adda. Madubin 'yan adawan kasar Sudan ta kudu Riek Machar ya kai wa shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ziyara.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu wasu hare-haren bama-bamai a Maiduguri a jiya, amma maharan ne kawai suka mutu. Bayan haka za ku ji rahoto a kan faduwar wani jirgin sama mai sauka ungulu a tekun Atlantika da ke yankin Lagos. Za kuma ku ji cewa magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana a jamhuriyar Niger sun koka game da ɗan takararsu Hama Ahmadu da yanzu haka yake tsare, gashi babban zaben ƙasar na ƙaratowa. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan binciken da hukumar EFCC da ta shari'a ke yi a kan masu cin hanci da rashawa. Bayan haka za ku ji shirin Himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai shirya, kuma ya shirya zai kawo. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Talata, wata karamar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta bada rahoton cewa a karon farko an samu ɓullar cutar Zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka. Hukumomi a karamar hukumar Dallas sun ce wanda aka samu da cutar ya kamu da ita ne bayan da ya yi jima'i da wani ko kuma da wata mai fama da cutar ta Zika wanda ya fito daga ƙasashen da ake fama da cutar. Daga baya ne kuma karamar hukumar ta bada rahoto a shafinta na Twitter cewa wanda ya kamu da cutar ya yi tafiya ne zuwa ƙasar Venezuela a kwanan nan. Cibiyar da ke kare yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta tabbatar da cewa hukumomin daga Texas sun sanar da ita wannan batu.
Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha, Sergey Lavrov, ya ce dakarun ƙasarsa ba za su janye da kai hare-hare a Siriya ba har sai an kawar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Waɗannan kalaman na Lavrov na zuwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya take ƙoƙarin ganin an samu nasara a zaman tattaunawar da ake wato da take jagoranta a Geneva. Hakan kuma na faruwa ne kwana guda bayan da ɓangarorin gwamnati da na 'yan tawaye suka gaza ganawa a hukunci da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Stefan de Mistura. Ministan harkokin wajen Rasha takamaimai ya ambaci sunan kungiyar Jabhat al-Nusra mai alaka da Al-Qaida a matsayin wacce hare-haren Rasha suka fi mai da hankali a kai. Ƙasar ta Rasha tana fama da shan suka daga ƙasashen yammaci saboda shiga faɗan na Siriya, inda ake zarginta da mai da hankali a kan 'yan tawaye a maimakon 'yan ta'adda, zargin da ita Rasha ɗin ta musanta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madubin 'yan adawan ƙasar Sudan ta kudu Riek Machar ya kai wa shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ziyara, inda ya nemi ya goyi bayan aiwatar da shirin zaman lafiyar da zai kawo ƙarshen rikicin Sudan ta kudun da aka cimma a watan Agustan bara. A makon da ya gabata ne shugabannin ƙasashen Afirka suka nuna rashin gamsuwarsu a taron ƙolin ƙungiyar ƙasashen nahiyar da aka yi a Addis Ababa dangane da rashin ci gaba da ba a samu wajen aiwatar da matsayin da aka cimma tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin shugaba Salva Kiir. Ita dai matsayin da aka cimma ta fuskanci matsala ne bayan da 'yan adawa suka yi watsi da shirin shugaba Kiir na ƙirƙiro jihohi 28 a ƙasar. Shugaba Kiir ya ce dabarar ƙirƙiro jihohin ita ce a rage nauyin shugabancin ƙasar daga gwamnatin tarayya, wanda hakan ya ce zai bai wa al'ummomin ƙasar damar cin gajiyar albarkatun ƙasar.
Hukumomi a Pakistan sun cafke wani mutum da ake zargi da kitsa harin da aka kai a wata jami'a a watan da ya gabata, inda aka halaka akalla mutane 21, mafi yawansu kuma ɗalibai ne. Majiyoyi daga masu tattara bayanan sirri sun gaya wa VOA a yau Laraba cewa jami'an tsaro sun kama mutumin ne a wata unguwa da ba ta da nisa da arewa maso yammacin garin Chasada, inda wasu mutane hudu dauke da miyagun makamai suka farma jami'ar ta Bachakan a ranar 20 ga watan Janairu suka hallaka mutanen. Jaridar Dawn da ake bugawa da harshen Ingilishi ta ce mutumin sunansa Wahid Ali, wanda ake wa lakabi da suna Arshad. Jaridar ta ce an kama shi ne a makon da ya gabata a yankin Naushera da ke kusa da birnin Chasada yayin da yake kokarin arcewa zuwa Afghanistan.
A ƙarshe, wata babbar kotu a ƙasar Australia ta yi watsi da wata ƙara da aka shigar wacce take kalubalanta tsatsauran matsayin da gwamnati ta ɗauka a kan masu neman mafaka. Wannan matsaya ta kotu na nufin hukumomin Canberra za su maida fiye da mutane 200 zuwa inda suka fito. A yau Laraba, alƙalan kotun su bakwai suka kaɗa ƙuri'a kan shari'ar da wata mata 'yar Bangladesh ta shigar, inda shi daga cikinsu suka ƙi amincewa, yayin da alƙali guda ne kawai ya goyi bayan ƙarar ta hata. Matar dai ta ƙalubalanci yunƙurin da hukumomin ƙasar ke yi na maida masu neman mafaka zuwa wani ɗan ƙaramin tsibiri da ke kudancin tekun Pacific. A shekarar 2013 ne aka tsare kwale-kwalen da ke ɗauke da masu neman mafakar su 267 ciki har da ita matar da wasu jarirai 137, inda aka ƙarsa da ita zuwa Australia saboda tana fama da rashin lafiya. Daga nan ne kuma ta shigar da ƙara a lokacin tana neman magani.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, da farko za mu fara da rahoto daga jihar Borno, inda aka kai wani hari jiya Talata a garin Maiduguri, kuma ƙananan yara ne suka kai harin. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya ji ta bakin kwadinetan hukumar samar da agajin gaggawa na shiya arewa maso gabashin Najeriya, Malam Muhammad Kanar.
Dan karɗe, akwai wasu bayanai da muke samu na game da tashin wasu babumai da aka samu jiya a cikin garin Maiduguri. Ko za ka yi mana ƙarin hashe game da abin da ya faru?
Jiya da safe kamar karfe 7:30 haka, wasu yara ƙanƙanana, dukkansu ma mata ne, kuma shekaransu bai wuce 12 ba in ma sun kai, wanda suka zo garin shigowa cikin Maiduguri kan zuwa Munagare tsinin tsakanin nan, anan abin ya tashi a jikinsu. Wannan yaran ma in ma an duba, in ka dube su ma za ka ga kanci ba su san ma wannan abin da yake jikinsu ba ma, amma wannan bam din yayi kace-kace da su yara ƙanƙan rana abin tausayi. Wani wannan mugu ya daura musu bam a jiki wanda abin su san me ake ba. A wannan lokaci ina kiran mutane da Allah su kula da ƴaƴansu. Wannan abin takeici ne wanda in mutun ya ga karamar yarinya nan, yanda ba za ka iya gane jiki banda kai ba abin da ya saura, abin gaskiya bai dadi ba.
Kamar wannan mutane dukan su mata ne ko kuma maza ne?
Duka ƴan mata ne ƙanƙanana, kamar da nace dukan su ƴan mata ne, kuma ba wanda ta kai ta wuce shekara 12.
Wannan abin ya rutsa da su ne su kaɗai ko kuma akwai wasu jama'a haka da ya taba?
Ba wanda ya taba, tsakanin su ne duka dai, kowanne a jikinta ya tashi da garin a hana su shigowa cikin gari sosai.
To kamar ana tun waɗannan yara daga ina suke fitowa ne, ganin cewa an samu irin wannan matsala kusan so uku ko so huɗu a wannan bangare?
Ai, daga kasan garin daga bakin Maiduguri, in ka fita daga Maiduguri to har ka je Gamborin Galada yana hannun wayannan yara, to kuma yanzu duka an karba. To can cikin jeji inda akwai da irin yara da suka kakkama suka rike su ne ake makalo musu irin wannan bam din. To hudubar da aka musu ma su yadda su shigo da shi ba a sani ba. To nan kwana kaɗan insha Allahu ƴan sanda da majankwala za su shiga cikin wannan garin kakkarba, sannan sojoji za su ƙara shiga jeji su share abin da ya saura, kuma da kuma bam-bam da aka daddasa a cikin jeji insha Allahu duka za a yinka.
Raka dai, bari mu tabo batun da lori din nan, ganin cewa kun gama yasan ko kuma kwashe waɗannan mutane da wannan abu ya shafa. Yanzu a takalce za a iya cewa adadin mutanen nan nawa ne wanda suka rasa rayukansu da kuma wanda suka ji raunuka?
Kamar raunuka kamar yadda muke faɗa sun kai 135, kuma har yanzu dai mu dai muna tsaye akan number nan namu guda 66 saboda kamar da nake kara fada da hannun mu mun dauki 36 to daga baya muka zo muka hada da su wanda suka diba da wanda aka binne kan mu zo kan da wanda duka akai muka ga kan cewa an samu kamar 66
mugare gade mai gina la mai mugunta to gade mai gina la kannan tsoro na lamin mugunta
gargade mai gina
daga Maiduguri kuma bari mu nafi jihar Lagos inda wani jirgin sama mai saukar unguli ya fadi a tekun Atlantika da ke yankin jihar ta Lagos sai dai an sami ceto fasinjojin da ke cikin jirgin Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto
Wani jirgin sama mai saukar angulu mallakar kamfanin Bristol Helicopters ya rikito a tekun Atlantika dake jihar Lagos. Rotani dake fitowa daga yankin dai na nuna cewa fasinjoji 11 da kuma matuka guda biyu ne yake cikin wannan jirgi a lokacin da ya fado. To sai dai kuma a hira da nayi da kakakin hukumar bada agajin gaggawa mai kula da shiyar yammacin Najeriya Mr. Ibrahim Farinloye ya tabbatar mun cewa an ceto fasinjojin da kuma direbobin jirgin saman guda biyu. Ya ce a lokacin da muka samu rahoton faduwar wannan helicopter ko jirgi mun iya iyawa tare da rundunar sojin ruwan Najeriya kuma kafin ka ce kobo muka isa wajen da wannan hatsari a uku kuma nan take aka ceto waɗanda ke cikin wannan jirgi fasinjoji 11 da kuma matuka guda biyu kuma yanzu haka suna samun kulawa a wani asibiti dake nan birnin Lagos kuma yanzu haka bangaren dake kula da hatsarin jiragen sama na Najeriya zai gudanar da bincike game da faduwar wannan jirgi wannan ne dai karo na biyu a ƙasa da watanni biyu da jirgin sama mai sauka angulu mallakar kamfanin Bristol ya fadu a kasarin jiragen na Bristol da daukan ma'aikata ne dake aikin haƙo mai a cikin teku a lokacin da na tuntubi hukumar kula da filayen jiragen sama ta Najeriya sun tabbatar mun da faduwar wannan jirgi sai dai kamar da suka shaida mini hukumar dake gudanar da bincike da kuma kula da lafiyar jiragen sama ta Najeriya a gargashin jagorancin Captain Muktar Usman ne za su yi min karin haske game da faduwar wannan jirgi har lokacin hada wannan rahoto dai manyan jami'an hukumar na can na gudanar da bincike game da aukuwan wannan hatsari Babangida Jibrin murai Amurka daga Lagos
madalla a gaishe da Babangida Jibril yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger yayin da ake ta shirye-shiryen zabe magoya bayan dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Modern Lumana Hama Amadu na zargin cewa akwai rashin adalci tsakanin yan takarar shugaban kasa game da batun amfani da kafafan gwamnati hukumar sadarwar kasar ta ce ba ta da horumin fitar da shi daga inda yake yanzu domin zuwa yakin neman zabe Wakilin murya Amurka Sulaiman Munabarma daga Yamai ya aika mana da rahoto.
Amma Ahmadu ya kamata ya je warte ne ya rayu sarma. Amma Ahmadu na gidan kasu. Ta koko kenan. Can sai ita ta san wanda zaka. Gidan kasu ko ba ya zuwa a kaka mai raya registry. Su za su ga mun ne da kamata. In sun hana Muhammad Ahmadu ya rayu sarma, wannan shine muke cewa rubutu da galite. Kenan su sun ka san wanda za su. In sakin shi za su sige shi zo ya rayu sarma. In daga prison na za su yi da shi su kashi bakin guduran ke hilinge ya arai sama wannan su sun sani mu dai muna kallon su
kakakin yan majalisar dokokin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar Modern Lumana Bakari Saidu kenan yana mai korafi akan halin da dan takarar su Hama Amadu ke ciki a gidan kasan filinge inda yake tsare tun a ranar 14 ga watan November 2015 bisa zargin sa da hannu a harkar safaran jarirai yayin da sauran yan takara 14 suka fantsama yankunan karkara don neman yardar masu kada ƙuri'a albarkacin zaben 21 ga watan nan da muke ciki dokokin jamhuriyar Nijar sun yi tanadi ga yan takarar zabe tallata manufofinsu a kafafe mallakar gwamnati. Saboda haka hukumar sadarwa ta shata tsarin nadar jawaban yan takara gabanin kaddamar da kamfen zaben da ke kammala a ranar 19 ga wata. Sai dai shugaban hukumar ta CSA Abdulrahman Usman ya ce,
mu hukumar mai kula da sadarwa bamba da intin mu ce yau zan mu tashi mu je filinge mu ba shi damar magana, ko kuma mu ce mu muje mu dauko shi daga gidan kasan filinge mu kawo shi yayi magana. A wannan doka bata ba mu wannan inci. Amma in su ɗan jam'iyyar shi ko kuma wata koti ko kuma wata hukuma ta ba shi damar wannan, to mu zan mu dauke shi kamar kowane yanda muka dauki kowane ɗan takara. Su sun ce mu su Ahmadu ba zai aiko wakili ba sai shi da kanshi zai magana. Muka ce to wannan kuma inci shi ne, yanzu in kun ce sai shi zai magana, mu matakan da muka dauka shi ne ga inda zai zo yayi magana. In kuka samu damar kawo shi nan, to mun tabbatar da muku yanda muka ba kowane ɗan takara incin shi yayi magana, zan mu ba ɗan takara Hamu Ahmadu shi ma wannan incin yayi magana cikin lokacin da doka ta tsaida.
Yan majalisar dokokin ƙasa na Model Lumana ta hanyar kakakinsu sun ce sun rubuta wa kotun tsarin mulkin ƙasa wasiƙa domin ta dubi halin da ɗan takara Hamu Ahmadu ke ciki. Saboda haka suna jiran ta ba su amsa tsakanin yau Laraba da gobe Alhamis. Haka kuma game da batun yakin zabe, ‘yan sanda sun tarwatsa wani gangamin ‘ya’yan Model Lumana da ya gudana a yammacin jiya a cibiyar jam’iyyar da ke nan Yamai, bayan da aka gano cewa sun tsare hanyar da ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu zai bi a kan hanyarsa ta dawa daga Filinge inda ya yi nasa gangamin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaishe da Sulaiman Muni Barma. Yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya Abuja. Yayin da hukumar EFCC ke ci gaba da farautar masu cin hanci da rashawa, manyan lauyoyi da masu rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya na kokawa dangane da jan ƙafa da sashen shari'a ke yi wajen yanke hukunci a shari'un cin hanci a ƙasar. Ga Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Mr. Abraham Onaji, jami'i ne a wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya mai suna End Impunity.
Abin nan na damu saboda ba yau bane muka fara duba, akwai matsaloli da dama wanda suka faru har yau ba komai akan rayuwa. Akwai sace-sace wanda waɗansu ma sun tafi. Kaga ko mu a matsayin mu na ƴan kungiya masu yaƙi da rashawa da cin hanci, kaga mu ba mu ji daɗi. Kamar in ka duba kesin na China, ba wani ɗaukar lokaci kayi in ka yadda kayi, menene hukuncin da za ma kika ne kuma kulle ka shi na kwanakin ba ka manta ba. Za ka ji shugaban kasa yana cewa matsalan da yake samu a judiciary ne, kuma in duk inda aka ce maka ce wannan kungiyar wanda take rataye da tabbatun kasa abin da ke nata, ita kuma ta koma tana karɓan cin hanci daga wanda suka sace dukiyar yan kasa. Kaga ko ai akwai matsala sosai.
Wani babban lauya a Najeriya, barista Yakubu Salibawa, ya koka bisa yadda sashen shari'a ke jan ƙafa a shirin wawure dukiyar jama'a.
Sannan mu da muke ɓangaren shari'a, dole wannan abin ya dame ka. Idan ma shari'a aka jinkiri yin adalci tamkar ma ba a yi adalcin ba, shi ne a Turance muke kira justice delayed, justice denied. Abin da wannan yake afa wa umma shi ne yana kawo wa jama'a zama da shakka, da kuma yana kara masu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin da ke mulki ba ta tabbatar da gaskiya da adalci. Ko da yake a hanzar ta tabbatar da ayyukan wa'annan shari'un kuma an gama bisa ga lokaci.
Ita ma kungiyar nan da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya, wato Progressive Mind for Development Initiative, har takardar koke ta aikata kanas ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, in ji babban jami'inta Comrade Abubakar Abdul Salam.
Jama'a shugaban kasa takarda na koke game da irin wayannan cases na corruption da ake da su, sai a dauko maganan kaman za a yi da gaskiya ciki kwana biyu sai ka ga maganan din kaman ba a taba yin ta ba doron kasa.
An tambayi shugaban kwamitin shugaban kasa kan yaki da cin hanci a Najeriya, Professor Idrisa Sage, ko mai zai ce dangane da koke da ake yi da sashen shari'a kan batun shari'un da suka jebanci cin hanci a kasar. Abin takaici ne ga tsarin shari'ar Najeriya, tsari ne da ya karye kuma ake kan gadon jinya ake mai karin jini amma bai samun sauki. Tsarin shari'ar mu tsari ne da rubabin alkalai da gurbatattun manyan lauyoyi suka yi ragaraga da shi. In ji Farfesa Idrisa Sage, shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
gaida Hassan Maina Kaina. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:20. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu, muna tattaunawa ne da Mr. Oluwatosin Alfred dan asalin jihar Osun da ke zaune a nan Amurka. Kuma a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda yake muna bayanin sana'ar koyar da tukin mota. Yau ma a nan za mu dora. To idan an kakkwatanta tuki a nan da wanda ake gida Najeriya, me zaka ce?
Oh man, it's a big difference. It's a very big difference. People drive back home. I can't imagine when I came to Nigeria maybe 6 years ago, the guy that was driving me, he nearly finished the what they call a speedometer. We call it a odometer here. He nearly finished the odometer. I was saying, man, don't. I came to Nigeria for vacation. I don't come here to resume work. So, and I don't know where you are going. If you don't stop driving this way, I may have to let you drop me somewhere, and I have to take another, take a taxi because. They don't follow the rule is there, but they are not enforcing it the way it is enforced.
Tuki gida Najeriya ko ban kaura ga dokokin amma ba abun su sun zama naje ka nayika. Naje gida Najeriya wata rana wani yana tuka ni cikin mota. Kawai sai naga ya kura maleji, nace kai tashi zaka yi? Haba, tuki gida ko hauka. Wallahi soka ne na sake wata mota kuma shi ma sai da naja masa kunni.
To Mr. Alfred, ya mutun zai tallata duk wannan abubuwan da kace kana yi. Misali ina son mutane su san cewa ga irin abubuwan da nake har ma su zo su same ni in musu.
My business card, flyer, and sometimes word of mouth and references, recommendation from other people that have paid.
Ina da katin da ke dauke da bayanai game da ni da abun da nake yi, kuma ni da kaina na faɗa wa mutane, sai kuma wasu mutane suna taimako na su faɗa wa jama'a. Yanzu kai ba gashi zaka sani a radio ba, waye san iyakan mutanen da za su ji ma Amurka da wasu sassan duniya?
To misali, mutumin da ya sauka Maryland yau daga gida Najeriya, cikin sana'o'in nan naka, wani zaka iya baiwa mutum shawara ya fara da shi domin samun abin zaman gari?
Oh, if you come to Maryland, you have to first research what your passion is. You cannot just tell me to start this just like that. When I started driving school business, I started just like I just developed passion for that business, and as I say, I think I can make some money. Then let me go for this certification and make some money. And that's how I started.
Nan jihar Maryland, ni bazan cewa mutum yayi wani abu ba, sai dai duba ya ga me yake sha'awar yi. Ba za ka cewa mutum ya fara kasuwanci ba hakurin, sai ya ce ga abin da yake sha'awa. Misali, lokacin da na fara koyar da tuki, sha'awa ce da kaina na fara kamar wasa. Amma daga baya sai na gane cewa ashe za a iya samun abin zaman gari daga wannan sana'ar. Sai kawai na rungumi wannan sana'ar bil haqqi da gaskiya. Idan ka sake aka kama ka kana tuki baka da lasisi, taren da za a ci ka sai ka gwammace kiɗa da karatu. Idan har kai sa'a ba a kulle ka ba kenan.
To mu je magana iyali. Sufa suna nan ne koko suna gida Najeriya?
Oh yes, my family is here. My family even came to Delaware with me now. You say maybe we can some shopping. Because in Delaware it's some of the more years tax free or something. You say maybe we can save some money here. The store is here open. Really, I come for business trip and little fun.
A'a, iyali na suna nan tare da ni. In zaka da muke magana da kai, mun zo nan Delaware sayayya, abubuwa sun fi arha a nan. Domin ba a biyan haraji, mun zo mu yi sayayya ne sannan kuma mu dan huta.
To ya kaga Amurka? Ko kuma ya zance ya rayuwar a cikin ta yake?
Oh, America is a great country.
Amurka babbar ƙasa ce, Allah ya yi mata albarka.
Ka iya ba wani shawara ya zo daga gida domin ya zauna nan?
I will not suggest for people that don't have the funds to come to America. So they're going to be a public charge to this country. And I don't want that to happen. I don't want them to be a liability to America. So just for people, if you don't have your paper, don't even try it. You can come to visit. As for example, I'm not going to, I'm sorry to say, if my blood relation is coming, and if you don't have papers, I'm going to tell you I'm sorry, I can't help you. But I don't want us to be an enemy. It's better to prevent it now.
Ko kusa, musamman ma idan a ce bayi da takardu, sai ya zo ya zama wa kansa matsala, ya zama wa jama'a matsala. Amma idan dan ziyara ne, wannan ba laifi. Ka zo ka wuce amma ko ba za ka zo ka zauna ba. wannan ko kusa ko da ko mutun dan uwana ne sai dai na ga masa gaskiya ma bata hakan tafi idan kuma na fada masa gaskiya ya kiji oho ta rage gare shi idan yazo aka kama shi ni ban san shi ba
to ma saware yau kuma nan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai wani sati a jimu da wani sabon bako yanzu a madadin shi bakon namu Mr. Oluwatosin Alfred da abokin aiki na Mahmud Lalo da ya taimaka domin shirin ya kawo a gare ku sai Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare ga inji fulani Raga babu basa she Raga babu basa she dajin Allah
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Bari mu fara filin da wasiƙun da suka yi magana kan zaben da za a yi a makociyar ƙasa wato jamhuriyar Niger. Abdulmalik Saidu mai Buredi tashar Bagu Gusau yace hukumar zaben ƙasar Niger muna yi maku fatan za ku yi koyi da hukumar zaben ƙasar mu Nigeria wajen shirya sahihin zabe ko kuma al'ummar Niger ku tabbatar kun zabi cancanta ba ƴan kudade ko yin siyasar ubangida ba shi ma Abubakar Lawal gidan dan maye yace tabbas matakin da hukumar zaben ƙasar Niger ta dauka na shirye-shirye da suka dace domin gudanar da zabukan da za a yi nan gaba kadan lami lafiya to hakan yayi daidai da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu Sai kuma ta Bala Muhammad Dambam. Ita salam viewer Hausa. Ina yi wa makwabta na jamhuriyar Niger addu'ar Allah ya sa su kammala zabukan su lami lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba ko tashin-tashina. Sai kuma sika Suraja Jibrin Ja'e Kaugama jihar Jigawa. Yace ina kira ga waɗansu kungiyoyi musamman na kasashen ƙetare da su dina saci faɗi game da sa siyasa cikin al'amuran su ganin yadda suke kirarin cewa suna aikin su ne to idan har haka ne bai kamata suna yiwa wata ƙasa ko shugabanta kazafi ba zamu rufe filin da wasikar Yusuf Helua Dandume yace rahoton da wata kungiyar nan ta fitar cewa alƙawura 221 da shugaba Buhari ya yiwa Najeriya ɗaya kawai ya cika wannan magana tatsuniyar gizo da kokice
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
a yau talata wata karamar hukuma a kudu maso yammacin jihar Texas ta bada rahoton cewa a karon farko an san bullar cutar zika da aka kamu da ita ta hanyar jima'i a nan Amurka Hukumomi a karamar hukumar Dallas sun ce wanda aka samu da cutar ya kamu da ita ne bayan da ya yi jima'i da wani kuma da wata mai fama da cutar ta zika wanda ya fito daga kasashen da ake fama da cutar. Ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov ya ce dakarun kasarsa ba za su janye da kai hare-hare a Syria ba har sai an kawar da kungiyoyin 'yan ta'adda. Waɗannan kalamai na Lavrov sun zo ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya take kokarin ganin an samu nasara a zaman gatattunawa da take yi a wato Geneva. Hakan kuma na faruwa ne kwana guda bayan da bangarorin gwamnati da na 'yan tawaye suka gaza ganawa a hukumance da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Stephen de Mistura.
Masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan ta yaya kuke gani za a rage fita ƙasashen waje neman magani. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.